wannan magana gaskiya ce. Amin Mu'azu ya soka daga wannan mukami ta hanyar rubuta takarda da mukarrabansa irin su Adamu Maina Waziri suka kai wa helfutar jam'iyyar, wacce kuma yanzu take taron gaggawa don sanin matakin da za ta dauka a kai. Ga ma irzantawa da ni da shi Adamu Maina Waziri kan wannan lamarin.
Muka zauna muka tattauna muka ga cewar don samun maslaha a cikin jam'iyya, don zaman lafiya a cikin jam'iyya, don shi ma ya jajirce ya zama namiji ya yi abin da ya kamata, muka ba shi shawara cewar ya yarda ya bar aiki don gashin kanshi na shugabancin jam'iyyar PDP. Ya sa aka rubuta takarda, kuma yau wurin karfe 11 na safe muka kai takarda muka ba wa majalisar koli na jam'iyyar PDP a Wadata Plaza, cewar shi Alhaji Ahmadu Adamu Mu'azu a bisa raɗin kanshi don ciyar da jam'iyyar PDP gaba ya yarda ya bar aiki na zama shugaban jam'iyya daga ranar 29 ga watan Mayu 2015.